أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفعال النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai, wanda cikin kaddara wasa ne ya ba mu ikon saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka ana Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i shafi, wanda aka fi sani da adda'u wa dawa, na babban malami Muhammad ibn Abi Bakar ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya alayhi rahmatullah. Darasi da ya gabata abu mugushe wadai muna cikin bayanin da malam ya dauko yana yi gambace da dangance da tambihi da yake yi a tambihi na farko da yi akan cewa bayan yayi bayani akan cewa haduwal alkhairi sharri da alkhairi suna da alaka ne da aiki, sai yi bayani cewa Allah subhanahu wataala ya sanya ya jiranta ayyuka ko hukunci sakamakon abin da mutum zai samu ya irin jerawa ta sharadi da kuma jaza, sharadi da sakamako shine sharadin mutum ya samu kaza shine ya aikata kaza, ko kuma sharadi irin na ko ya sanya irin sababi da kuma sababin wannan abu ko illa da ma'lul. Sai malam ya dauko bayani akan cewa bayan ya kammala sai yake cewa to zai yi tambayi akwai abubuwa guda biyu wanda ya kamata mutum ya san shi, wanda da wannan abubuwan ne sa'ada shi shine rabauta shi zata cika. Abu na huɗu yace to lalle mutum ya kamata ya san bayyane ko rabarabi na sabubba na alkhairi da kuma sabubba na sharri, domin ya wannan zai taimaka mishi ya ringa aikata sabubba na alkhairi domin ya samu alkhairi, sannan wannan zai taimaka mishi ya ringa kauce ma sabubba na sharri yan kai zai samu sharri. Sai tambayi na biyu da muke ciki akan shi sai yake cewa sannan kuma abu na biyu kal mutum ya bari ranshi ta kuskurantar da shi ya yi dogaro akan wannan sababi ya ki yin ayyuka aikin da zai sa shi ya samu alkhairi, ko kuma ya ki kauce ma aikin da zai sa shi ya samu sharri, kawai ya ce ya yi dogaro da sababa, ko kuma ya yi dogaro da cewa Allah subhanahu wataala bai gafara ni, Allah bai rahma ni, Allah bai jin kai ni, ko ya yi dogaro da wata istighfar da yake yi ba tare kuma da ya bar ayyuka da yake yi wanda ba na tuki ba. Hal muka zo inda malam yake cewa wa kattika li ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wa sallam hakim. Malam ya jiro bayani cewa akwai wanda zai rudu da wata istighfar da yake yi cewa kawai daga yayi abu daga yace astaghfirullah Allah ya gafarta mishi, kuma yana kan wannan lihin. Akwai wanda zai rudu da cewa shi dan gidan su wane ne, akwai kuma wanda zai dogara akan wata batatiyar fahimta da ya fahimce ta a cikin nusus nassosi na alqurani ko na hadisi, kawai sai ya gina wannan fahimtar tashi akan wannan nasi alhali kuma fahimta ce batacciya, shine ya kawo ayoyi na alqurani wanda suke dogaro akan kuma irin fa la yasna idal ashqa, cewa ai tunda Allah ya ce wuta ma wanda zai shige ta zai tiyataccen mutum, ko mafi tiyata to kaga ai shi mumini ko musulmi ba zai shige ta ba, tunda shi kaga waya daga cikin allazi kadzaba wa tawalla. Sannan kuma suke ko hujja cewa Allah ya ce ai wuta wa'idatin lil mu'minin lil kafirin, ai Allah ya ce ya yada na duk wuta da kada dan nan kafiri ne ba da mu'min, to kaga mu'min ba zai shige ta ba, to duka wannan fahimta ce batacciya wanda suka gina fahimta su akan wannan fahimta. Malam kuma ya kawo yake cewa akwai kuma wanda suke dogaro wanda suke ruduwa su dogara akan cewa akwai azumin Ashura ko azumin Arfa, wanda aka ce azumin Arfa yana goge yana kankare zunubin da ya huce da zai zo shi, kawai shi da go akan wannan, to kaga idan mutum yayi azumin Arfa kuma yayi azumin Ashura to yanzu har ba yana da wani tsari na lada, ma'ana har yana da wani bonus ma, ko a ce ma sai rashin Allah kamar yadda suke cewa wasu har ma yana bin Allah bashi, ma'ana yayi wani kwanta na lada kenan shi kawai in yi zunubi ma to yanzu kawai share mishi laifin da har yana da wani ajiya da lada ma da yi. To malam ibn al-qayyim sai yake bayanin cewa to ai azumi da ake magana na tadawi ba wai azumin tadawi ba, yake cewa to ramadana ma da ake cewa ramadana zuwa ramadana ko juma'a zuwa juma'a ko sallah ta farilla zuwa sallah farilla suna kankare laifukan mutum, suna tantare laifukan mutum ne idan mutum ya nisanci manyan laifuka kuma ana magana suna tantare kananan laifuka ne ba wai manyan laifuka ba ko kuma Ibn Qayyim yace a idan ma aka bari akan cewa suna tantare hal manyan laifukan ma to wannan irin nasosi ne wanda suke alƙawarin za a ba mutum abu amma kuma akwai sharadi akwai sharadin sai an samu kaza sannan kuma sai an rasa wani abu da zai hana mutum samu wannan abu sharadi shine a ce mutum yayi wannan abu kai wannan azumin in kai wannan azumin sannan kuma kal mutum ya tabbata akan aikata ayyukan da yake manyan laifuka kaga wannan an sa sharadi kenan mutum koda yayi azumi in kuma bai bar abin da yake na manyan laifuka ba to ba Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi ba ko kuma mutum bai yi ba azumi ya bar wannan kananan laifuka kin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sharadanta kankare manyan laifuka ma kananan laifuka ma afwan kananan laifuka ma da Allah subhanahu wa ta'ala yace zai gafarta wa mutane to sai da Allah ya sharanta cewa sai in kun bar manyan laifuka in tajtanibu kaba'ir wa ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum to kuma ina a ce wai mutum bai bar ba laifukan da yake kawai dan yayi azumin ta dawu yayi tsammani Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi har ayyukan al laifukan manya manya da ya aikata ba tare kuma da ya tubu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to malai Ibn Qayyim ne yayi bayani cewa wannan fahimta ce wanda take nuna cewa fahimta ce wanda aka gina ta akan jahilci akan kuma rashin sani hal malam yazo inda yake cewa ko kuma kamar dogaron wasu daga cikin su da suke dogaro akan hadisul qudsi da Allah subhanahu wa ta'ala yake hudi cewa ana inda zanni abdi ni ina inda bawa na yi zato da ni dan haka bawa na yayi zato na yayi zato na kamar yanda ya gaye kamar yanda yake so idan yayi zaton cewa ni ne gafara ne mai rahama ne to zan gafarta mishi idan yayi zaton cewa ni ne hukuma ne mai kaza to zan kama shi da hukuma to yayi suka gina cewa to kaga idan haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana wajen inda zaton bawan shi yake kenan kaga idan na kyauta idan na yi kyakkyawan zato ga Allah koda ban yi ayyuka koda ban yi da yake cewa ba koda ban yi ayyuka na gari ba koda ban bar abin da Allah ya ce in bari ba to tunda dai kyakkyawan zato kadai ya ishe ni ya sa ni in tsira to shine Ibn Qayyim ya dauko wannan magana da yake cewa a'a yanda al'amarin yake cewa babu ma yanda za a yi a ce da kyakkyawan zato da kuma saban Allah ko da munana mu'amala ga Allah sahabu duk wanda ta zaina ma Allah kyakkyawan zato to yayi aikin kyauti ne dan haka ba yanda za a yi wanda ya zo kullum yana kan ayyukan shi na alfasha da yake yana sheke a yashi kuma ya ce wai yana kyakkyawan zato da Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi sai Ibn Qayyim ya bada misali yake cewa wannan abun a waqi'ima idan ka dauka ya bada misali yake cewa kamar yanzu bawa wanda ya tsere ma mai gidan shi ya mutu daga cikin mai biyayya ga mai gidan shi ya sa shi abu yaki karshe ma kuma sai ya tsere ya bar shi to shi wannan bawa menene da zan shiga mai gidan shi idan suka haɗu ya mushi ukuba ko ya likama shi da laifin shi ko ya kore shi ko ya ki bashi wani haƙi na shi amma bawan da ya zamanto yake biyayya ga mai gidan shi yake yin abin da ya ce yake aikata duk wani abu na neman yardan mai gidan shi to wannan shine ake magana cewa zai kyauta zato ga mai gidan shi domin mai gidan shi ya kara mishi albashi ko ya kara mishi matsayi ko ya sami yardan mai gidan shi to kuma abun haka yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahi wa sallallahu ala haka abun yake idan ka dauka cewa bawa na Allah wanda ya zamanto yana cikin yana kalkashin biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi yana hani ya ban abin da Allah ya hana shi to wannan shine yake kyautata zato ga Allah cewa a wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi gafara zai yanke mishi zai saki aljanna amma ba bawan da kullum yana cikin sabo ba yana cikin alfasha kuma yanzu cewa wai kawai daga yayi zato ga Allah mai kyau wannan zaton kada ya ishe shi to kaga wannan fahimta ce mai rauni shine malam ya kawo inda muka tsaya yake cewa ya kama magana al-Hasan al-Basri yake cewa kama qala al-Hasan al-Basri kamar yanda al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amala yake cewa kaga shi mu'mini ya kyautata zato ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kuma ya kyautata aikin shi ta kyautata zato ga Allah shine zai sa mutum yayi aiki kyakkyawa ba wai mummunan zato ba shi mummunan zato abin da yake biyo bayan shi shine mutum ya munana aiki shi yasa yake wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbihi fa asa al-amala kaga shi fajiri wanda yake cikin kullum yana cikin sabon Allah to shi muna da kanshi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kuma ya zamanto aikin shi ma mummuna ne dan haka in ana magana kyakkyawan zato ba wanda yake kyauta ta zato ga ubangiji shine ba wanda yake biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wanda yayi ba Allah ba kuma yazo ci bi kyauta zato ga Allah wannan kyakkyawan zaton kawai ya ishe shi yasa shi ya fi ba malaka cewa wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbihi man huwa shaghibun anhu hala mumtahil
ina
mun yi shiga nan ne zamu tashi wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbihi malaka yake cewa to tsaka wanda ya kyauta ta zato ga ubangiji tsaka zai kyauta ta zato ga ubangiji shi tsaka mutum zai yi zato mai kyau ga ubangiji shi man huwa sharidun anhu wanda ya zamanto ya huta ko ya tsire daga cikin biyayya Allah subhanahu wa ta'ala ai sharada ko kace kharaja wanda ya huta daga cikin biyayya ko kuma ya huta kawai ya ji huta kanshi daga cikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala gashi nan hala mutahalil gashi nan yana jujjuyawa ko a ce yana kace dai hala gashi nan hala mutahil gashi nan yana mai jujjuyawa fi musakhatihi cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ya shiga tsakanin kyakkyawan san shi da fushin ya shiga tsakanin shi da yake cewa jujjuya shi da yake cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala ta shiga tsakanin shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ta shiga tsakanin shi ga kyakkyawan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine hala mumtahalin gashi nan yana jujjuyawa ko yana mai labda yaje nan ya tashi yaje nan ya dawo amma duka wannan zuwa da nan wanda yake cikin hushin Allah subhanahu wataala ne kuma yubghidu sannan kuma yana jujjuyawa yana tsaratuwa yaje nan ya dawo cikin hushin abinda zai sa Allah subhanahu wataala ya hushi ne a gare shi sannan shi wannan mutumin gashi nan muta'arridin gashi nan yana jujjuyawa kuma abun bujirtowa ne lil'anatihi ga la'anta tawbi subhanahu wa ta'ala to ta tsaka za a ce wai wanda ya zamanto wannan ne halin shi kuma ya zamanto a ce shi ne yake kyautata to ga ubangiji subhanahu wa ta'ala mala yace qad hana haqqahu wa amarahu alayhi fa da'u Allah subhanahu wa ta'ala gashi shi wannan mutumin ko a ce ya sa a haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mishi haƙƙin Allah da umarnin Allah hana alai ya zamanto abu ne mai sauki a gare shi amma fa aba'ahu sai tuzurtar da wannan aikin ko a ce ya sa haƙƙin Allah ya zamanto mai sauki ne a gare shi kuma sai tuzurtar da wannan aikin na Allah subhanahu wa ta'ala a haƙƙin na Allah da umarnin shi ba tare da ya bi umarnin Allah ba tare da ya ba da wani haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ba mala yace wa hana nahyuhu alaihi fagtakabahu wa asarra alayhi sannan kuma gashi a hanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi akan kai yayi kaza wannan hanin ya zamanto shi mai sauki ne a ganin shi yana cewa wannan ai abu ne mai sauki idan an ce ka ayi shi to ko da an yi shi ma ai ba laifi bane dan haka fagtakabahu sai ya aikata wannan abin da Allah ya hana shi sannan kuma wa asarra alayhi sai ya tabbata akan wannan aiki ma nayi istimghari ya zalti akan wannan a iltikabi na abin ya aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi ya aikata malaka cewa to wannan ya za a yi zamanto wanda yake yin zato mai kyau ga Allah subhanahu wa ta'ala malaka cewa kamalam yuhsinu dhanna bi rabbihi man baghadahu bil muharaba kamar yanda wanda man baghadahu bil muharaba wanda yayi mubaraza ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi huto neman yaki ga Allah shine wanda ya nemi yayi yaki ga Allah shine wanda ya aikata abin da Allah ya hana shi kamar ya nemi yaki da Allah to yaya za a yi a ce wanda ya nemi yayi yaki da Allah wanda ya nemi su yi huto na huto da Allah subhanahu wa ta'ala a ce kuma shi ma ya zamanto yana yin kyakkyawan zato ga ubangiji subhanahu wa ta'ala mala yace sannan gashi nan wa'ada awliya'ahu yayi kiyayya ga makiyan ga masoya Allah yana mai kiyayya ga masoya Allah sannan wajahada sifatin lahu sannan kuma yayi musu yayi inkarin wasu sifofi ga Allah ya sifanta kanshi da su Allah ya sifanta kanshi cewa shi ne kaza ne ya kore wannan sifar yace ai ba haka bane idan aka ce Allah yana da kaza kamar an sifanta shi ga halitta shi ne wa asa'a zanna ya muna da zato aha
diwa
ba
sallake wani abu
to kan to muje
wala
afu wa wala adahu aha wa ada awliya'ahu mutumin da yayi kiyayya da masoya Allah wa wala a'da'ahu sai kuma yaji kunci lamarin makiya Allah wa jahada sifatin lahu sai kuma yayi musu yayi inkarin wasu sifofi na Allah wa asa'a zanna sai ya muna da zato bima wasafa bihi nafsu ga abin da Allah subhanahu wataala ya sifanta kanshi da shi Allah ya ce shi yana da hannu Allah yana ji yana gani sai mutumin wannan yake ganin cewa to in aka ce Allah yana da hannu ai kamar an sifanta shi ne ga halittar shi dan haka kawai a koyi a ce Allah ba shi wannan hannu to kaga wannan ya muna da zato ga Ubangiji subhanahu wataala Allah shi ne sifanta kanshi sannan Allah subhanahu wataala ya sifanta kanshi cewa yana da kaza yana ji yana gani ba shin cewa idan Allah ya ce yana gani yana ji Allah subhanahu wataala to ya ce wannan shi ya hudi ne ya ce wannan jin nashi irin na halitta ne Allah bai hudi ba bal ma Allah shine yake laisa kamithlihi shay'un Allah sai da kori kamantacce ne shiga bayi ko kamantacce ne shiga dukkan wani abu tukwana kuma ya tabbatar ma kan shi sifa laisa kamithlihi shay'un ya Allah ce wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake kama ga Allah babu wani ai laisa shay'un kamithlihi babu wani abu wanda yake kama ga Allah wanda yake ko kace tamka ga Allah sai kuma Allah ya ce wa huwa as-sami'ul basir to kaga hayda Allah ya kore to kaga daga nan zaka ce wato eh lalle ce wannan jin na Allah daga nan nashi ai ba irin na bayani tunda ya ce ai babu wani abu da yake tamka ga shi ko da yake kama da shi to da haka mala yake cewa wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya muna da zato ga sifofin ga manzon Allah ko manzannin Allah suka sifanta Allah subhanahu wataala da wannan sifofin manzannin Allah ko manzon Allah ya sifanta Allah ya ce Allah subhanahu wataala yana da kaza Allah shine mai kaza amma shi kuma yazo ya kore wannan sifa malai yace wa zanna bi jahlihi malai yace sai yayi tsammani ko sai ya zato da jahilcin shi anna zahiru zalika cewa wai idan aka tabbatar ma Allah sifa balalun wa kufur cewa ai hakan ya zama kafirci ne shi yake zan cewa to idan aka ce Allah yana da hannu ko Allah yana ji ko Allah yana magana to hakan kamar bata ne kamar kafirci ne malai yace ko wa kaifa yusunnu zanna bihi man yazunnu annahu la yatakallam wala ya'mur wala yanha wala yaghda wala yaghdab taqaqa ma zai iya yin zato mai kyau ga Allah ko zai yi kyakkyawan zato ga Allah wanda yake zaton cewa wai Allah baya magana Allah subhanahu wataala baya umarni baya hani baya yarda kuma Allah baya fushi kaga shi wannan kamar ya kore ma Allah komai ma kamar ya kore ma to Allah menene Allah bai magana subhanahu wataala kaga malamai suna cewa idan ka tabbatar ma Allah wata sifa to kishe wannan sifa ta koru ga Allah idan aka ce Allah yana ji me kishe ji rashin ji to rashin ji ya koru ga Allah to kuma kai yanzu idan ka ce baya ji me zai lazumta kenan ya zamanto ta'ala Allahu an zalik to kaga wannan Allah subhanahu wataala ya dauka ga haka malai yace to kaga wanda yake da san cewa Allah baya magana Allah baya umarni Allah baya hani Allah baya yarda baya mushi kawai haka Allah subhanahu wataala kawai yake kenan duk Qur'anin da ya aiko duk manzannin da ya aiko dukkan wannan kawai ba gaskiya bane to wanda yake wannan zaton ga Allah subhanahu wataala ta tsaka za a ce wai shi yana mai yin zato ga Allah subhanahu wataala malam yana magana ne akan wanda zai dogara da hadisul qudsi kawai yace ai shi yana zaton da Allah ya ce ni ina inda bawa na ke zato to ni na ke kyawar zato ga Allah to wannan kyakkyawar zaton kadai ya ishe ni digaddin nazari da abin da nake aikatawa ko da ina alfasha ko da ina sa'a ma Allah ko da ina watsi da umarnin Allah ko da ina aikata abin da Allah ya hada in dai kyakkyawar zato kadai nayi to ya ishe ni malai yace to ta tsaka wanda ya zamanto haka kuma yace kyakkyawar zato kadai ya ishe shi malai yace wa qad qala Allah ta'ala fi haqqi man shakka fi ta'alluq sam'ihi li ba'd al-juz'iyyat wa huwa as-sirru min al-qawl wa dhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi rabbikum awdaakum fa asbahtum min al-khasirin malai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin haƙin wanda yayi shakka cewa jin Allah subhanahu wata'ala yana da alaka da aljuz'iyyat, shine abubuwa daidaiku, abubuwa yankakku, abubuwa a wanda suke na daban-daban. Ma'ana wanda yake ganin cewa kawai Allah subhanahu wata'ala kawai yana jin ko yana ganin abin da aka yi ne a cikin jama'a, amma abin da mutum ya shiga daki shi dai Allah baya ji. Ko kawai yana ganin cewa Allah subhanahu wata'ala yana jin kawai abin da kawai ne, amma abin da kawai a zuciyarka baya ji. Wanda suke wannan zatan, Allah ya hudi a haƙƙin su cewa wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum, wannan kuma shine zatan da kuka yi ga ubangijinku. Kun yi zatan cewa Allah subhanahu wataala bai san abin da kuke ba, kun yi zatan abin da kuka yi a ga waje kaza Allah bai ji ba ko bai gani ba, sai Allah ya ce awdakum, wannan zatan wa huwa sirru ko wa huwa sirru min alqawli, wannan kuma shine sirrin da Allah ya sa ya ima mutane, ya ima su, Allah ya ima su wannan magana, ya musu tawbihi, ya musu magana ko a ce istifta ko a ce istifham na ko a ce tawbihi, Allah ya musu magana akan sifatu walaqantawa, cewa wannan shine zatan da kuka yi ga ubangiji, ku yi zatan cewa Allah baya jin abin da kuke ko bai san ba abin da kuke aikatawa, wannan zatan kuma shine albaqum, ya halakar da ku. Fa asbahtum min alkhasirin, sai kuka wayi gari ko kuka kasance kuna daga cikin tabaku. Wannan sifa ce ko a ce ko isa ce, isa ce waɗanda suke ganin Allah yana ba labari a cikin suratul fusilat. Allah yake cewa wa yawma yahshuru hu yuhsharu a'da'u Allah ila an-nari fa yuzaa'u hatta idha ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu bi juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwala mara wa ilayhi turja'un. Allah yake cewa ya ranar da za a taka makiyan Allah jama'a jama'a zuwa wuta, Allah ya ce har sai idan sun shiga wuta sai shahida alaihim sam'uhu wa absaru, da idaniyansu da idanuwansu da jinsu za su yi shaida akan cewa lalle mun yi shaida cewa Allah ka musu umarni sun kibi, ko mun yi shaida cewa wanda ya ce bai aika kaza ba, to ni na gani ya aikata, ai da ni ma ya je ya kalli wannan abu, ko da ni ya je sawara kunne zai ba da shaida, ji ya ba da ya gani ya ba da shaida. Za su tambaye su cewa lima shahidtum alaina, dan me za ku yi shaida a kanmu, ku muna tare da ku, ku bai mai ban ku yi hakuri shiru a tsaye tare. Sai ga wakun za su ce an faqana Allahu allazi ataa kulli shay, ubangijin da ya ba komai iko yayi magana, to shine mu waye ba mu iko muka yi furuci. Allah da ya ba da ya ba da iko ga dukkan wani abu yayi furuci, to shine mu waye ba mu iko mu yi magana. To wannan maganar wannan wannan su zatan su cewa me yasa ya afwan gabbai suka musu sheda, to suna tsammanin cewa Allah subhanahu wataala zai ba su ne su sha, ko kuma Allah bai san ba abin da suka yi kawai aka yi shiru, to koda a ce ga wani su magana ba, Allah ba ya sani ba, Allah subhanahu wataala ba ya zamanto wa ma takunu fi sha'ni wa ma tutlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istashhaduna fi. Allah ya ce babu wani aiki da za ku yi, wani sha'ani da za ku yi, ko karanta qur'ani ko ma aikin wani irin aiki da za ku yi, Allah ya ce face muna nan, muna halarci, muna nan, muna ganin ku, muna wannan lokacin da kuke wannan abu. Allah ba yana cewa alam tara anna allaha yalamu samawati wal ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadi'u allahi kitab wa la adna wa la akthara illa huwa ma'ahum, ko kaɗan ko da yawa Allah yana tare da su lokacin da suke aikata, sannan kuma summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah, sannan Allah ya ba su labari abin da suka aikata a ranar kiyama. Allah ba ya ga annabi Musa ba lokacin da suka ce qala rabbana innana nakhafu an yafrut alaina aw yatgha, lokacin da suka ce ya wani mu muna jin tsoro kan mu za mu je mu iske Fir'auna, kaza kaza, sai Allah ya ce qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, ni ina tare da ku, ina ganin ku, ina ji, ku je. To da ku sai tsammanin cewa abin da suka yi kawai Allah baya gani, Allah baya ji, shine Allah ya ce musu to ai wannan zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ko walakin zannantum anna allaha la yaghfiru ma ta'malu, kun yi zato cewa to abin da kuka yi Allah subhanahu wataala bai san abin da kuka aikata ba, kuna zaton cewa Allah bai san mafi yawa abin da kuka aikata ba, to wannan shine zaton ku da kuka yi ga ubangijin ku, kuma wannan zaton shine ya halaka ku, yasa kuka yi ta aikata alfasha. To yau gashi kun waye gari ko kun kasance cikin tawo, to kaga wanda yace yana kyautama Allah zato, kuma idan mun zo yana ta alfasha kaga wannan zatan shine ya halakar da shi kawai yana ganin cewa a in dai kai zato mai kyau ga Allah ai Allah mai gafara ne ai Allah ya ce ni ina inda kai zato inda ba wani zato to ni nayi zato cewa Allah mai gafara ne shikenan ya ishe ni in je ni ta alfasha in je mutum yayi ta kaza to wannan zatan kuma shine zai halakar da shi to in haka ne ma kamar yanda muke hudi to menene amfanin umarni da Allah yayi ayi kaza abun kaza ina wannan amwani khitabin na Allah kaga ne zaman to bashida amwani kawai kamar Allah ya wata magana ce wadda ba sai kun yi ta ba kawai ku banka Allah ya ce ku je ku yi kaza ku ban kaza amma yanzu ka ce kai inna ya toma inna ya zato mai kyau ga Allah ma ya isa kenan ba sai na aikata ba sai na yi sallah ba sai na yi azumi ba ba sai na ban abin da Allah ya ce in bari ba ba sai na aikata abin da Allah ya ce in aikata ba kaga wannan fahimta ce a meroni kamar ne muna fahimta cewa malai yake cewa fa haula'i lamma zannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katiran mimma ya'malun kana hadha isa'atan li wannihim bi rabbihim ibn al-qayyim yake cewa wa innam mutana lamma zannu lokacin da suka yi zaton cewa anna Allah la ya'lamu katiran mimma ya'malun cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai san ba a zaton su ko a tunanin su Allah bai san ba mun su yawan abin da suke aikata gani suke kawai in ka shiga daki ka aikata abu kai kadai ka kashe wuta a cikin duhu kai abu yanda kake tunanin cewa makwabtanka ba su sani ba ko ƴan gidanka ba su sani ba kana tsammanin cewa shi ma Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba haka suke tsammani to wannan zaton nasu sai ba da kai yake cewa kana hadha isa'atan li zannihim bi rabbihim haka sai ya zamanto kamar wani munar zato ne suka dauke ni subhanahu wa ta'ala ya za a yi a ce kawai in kai abu wani dan in dan uwanka bai gani ba ko in halitta ai uwanka ba ta gani ba ana nin Allah bai gani ba ko in kai abu da dan Allah bai sani ba to kaga wannan ai zato ne mummuna ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan zaton kuma fa a'udahum zalika dhan wannan zaton sai ya halakar da su yasa kawai suka yi ta aikata laifuffuka kamshi kuma Allah ya je ya kama su sai suka waye gari suna cikin tabaku asararu malai yake cewa wa hadha sha'anu kulli man jahada sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi wannan kuma sha'ani ne haka lamarin yake cikin dukkan wanda yayi musu ga sifofi na kamala ga Allah ga kuma sifofi na jalala sifofi na girma ga Allah duk wanda yayi musu su ko ya koye su to wannan shi ma kamar yayi mona da su ne ga Allah tunda ka ce Allah baya ji idan Allah baya ji Allah subhanahu wa ta'ala kenan abin Allah dai sifarsa kai shi cewa huwa sami'ul basir kina yana nin wannan magana ta shi ba gaskiya bace to kaga wannan shi ma mu ne zato ne ga ubangiji subhanahu wataala mala yace wannan sha'ani ne kuma ga sha'ani ne na dukkan wanda wasafahu bima la yaliqu bihi wanda ya sifanta Allah ga abun da bai dace ga Allah ba fa idza zanna hadha annahu la yadkhulu jannata kana hadha ghururan idan shi wannan mai zatan ai zatan cewa to ai bana shiga aljanna ba mala yace kana hadha ghurura wannan kuma kaga ai rubi ne wa khida'an min nafsi wannan kuma yaudara kansa ne yake yayi zaton cewa ba zai shiga aljanna ba ko yayi zaton cewa Allah ba zai mishi gafara ba ko Allah yayi zaton cewa Allah bai yi kaza ba ko Allah bai san abin da yake ba ko Allah subhanahu wa ta'ala bashi da kaza ko baya ji to kaga wannan rubi ne da kuma yaudara kansa yake sannan wa taswilan min sha'i sannan kuma shaytan ne yake kawata mishi wannan fahimtar a cikin ransa shedan ne yake kawata mushi ko yake sa mushi yayi so wannan da wannan a fahimtar yake cewa la ihsana walli bi rabbi ba wai kyakkyawan zato bane yake ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga wanda zai zo ya tayi akan wannan fahimtar bayan mutun ya sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin da bai dace ga Allah ba ko kuma ya koyi wata sifa da Allah sifa ta kashi da ita ko kuma ya cewa ya sa akan cewa ba zai shiga aljanna ba to wannan kaga rubi ne da kuma yaudawa kanshi yake kuma wannan shedan ne ya kawata mushi wannan zatan ko wannan fahimtar ba wai kyakkyawan su bane ga ubangiji subhanahu wataala ibn al-qayyim yake cewa fa ta'ammal hadha al-mawdi' dan haka kai ne sauraro ko kai ne karatu ka lura da wannan waje ka lura da wannan nukta wannan gaba da ake magana akan ta magana abin da ya shafi kyakkyawan zato ba wai kawai mujarrad in aka ce ki kawai zato ba ana nihin koda mutum bai yi aiki ba a'a Allah da yake cewa ni ina inda bawa na yace yake zato na idan kai zaton cewa Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai rahama ne to haka ne idan kai zaton cewa mai ukuba ne mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba mushi to haka ne to wannan zaton shine zai sa ka bi Allah subhanahu wataala sannan shine zai sa kuma ka kiyayi saba ma Allah subhanahu wataala ba wai wannan zaton ba ba wannan zaton bane zai sa kawai ka shantake ka zamna ka ki aikata umarnin Allah kuma ka yi buruf ga hanin da yi kai ta aikata abubuwan da ya hana wannan ba shi bane ma'ana kikkan zaton malai yake cewa dan haka fa ta'ammal hadal mawdi ka tsaya ka lura da kyau da wannan waje wa ta'ammal shiddatul hajati ilai sannan ka tsaya ka lura buƙatuwa ko tsananin buƙata zuwa wannan nukta zuwa ga wannan gaba akwai tsananin buƙata zuwa a fahimce ta a santa ka aje a zauna akan goguwar fahimta malai yace wa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi tayaqqunihi bi annahu mulaqil lahi wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu wa la yakhfa 'alayhi kafiyatan min amrihi wa annahu mawqufun bayna yadayhi mas'ulun 'an kulli ma 'amila wa huwa muqimun 'ala masakhitihi mudayyi'un li awamirihi mu'attilun li huquqihi wa ma hadha wa huwa ma hadha yuhsinu dhanna bihi wa hal hadha illa min khida'in nufusi wa ghururil amani ibn al-qayyim yake cewa tayaya ta kakama yajtami'u fi qalbil 'abdi tayaya zai hada a cikin zuciyar bawa tayaqqunihi bi anna Allah bi annahu mulaqillah tayaya zai hada a cikin zuciyar bawa cewa bayan bawa yayi yaqinin cewa ya kudurce ya tabbatar a zuciyar cewa shi wa zai hadu da Allah sannan kuma ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana jin maganar da yake Allah yana ganin shi a wajen da yake sannan kuma ya tabbatar da cewa Allah ya san abin da ya boye sannan kuma ya san abin da ya bayyana ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake boyuwa babu wani abun boyuwa da yake boyuwa game da Allah subhanahu wataala daga al'abarin shi wannan bawan sannan kuma ya tabbatar da cewa yayi yaqinin cewa shi zai tsaya a gaban ubangijin shi wa mas'ulun sannan kuma ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye shi game da dukkan abin da ya aikata sannan kuma a hakan a wannan hali kuma a ce mutum kuma yana tabbace a abin da yake janyo hushin Allah subhanahu wataala sannan kuma yana tozar tasga a umarnin ga Allah yayi sannan kuma wa mu'attil yana bata ko yana salwantar da haƙƙin Allah subhanahu wataala sannan kuma a wannan hali shi wannan mutum a ce wai yana tura su ga Allah subhanahu wataala mu kalla mu ga yanda bayanin malai yake cewa bawan da yayi kirin cewa zai hadu da Allah bawan da yayi kirin cewa Allah yana ganin shi yana jin shi Allah ya san dukkan wani lamari na shi babu wani abu shi da yake ga Allah bawan da yayi kirin cewa Allah zai tambaye shi hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullah dan Mas'ud yake cewa la tazulu kamar yanda yazo ba la tazulu qadama abdin hatta yawm al-qiyamati hatta yusala an alba yake cewa diddigen bawa ba zai gushe ba ma'ana bawa ba zai gushe ba zai je ko ina ba tashar kiyama ba zai je aljanna ba ko wuta ko a mushi sabi har sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu shine al-umri rayuwar shi shekarun shi da Allah ya bashi aina ya kagar da shi shababi sarmun takashi da Allah ya bashi yayi tsohon da ita cikin bin Allah dukiyar shi da Allah ya bashi aina ya same ta aina ya ciyar da ita sannan kuma ilimin shi da Allah ya bashi aina ya aiki da shi to wanda yake da yaqinin cewa Allah zai tsira shi mutu wannan tambaye kuma wanda yake yaqinin cewa duk abin da yake ya san Allah sai ya tambaye shi kuma shi wannan mutumin kuma akan hakan kuma yazo ya tabbata cikin saba ma Allah cikin abin da yake husata Allah subhanahu wataala ya tozantar da duk wani umarni da Allah ya mishi ya salwantar da duk wani haƙƙi da ya kamata ya ba Allah kuma a wannan hali kuma a ce wannan mutumin yana yin zato mai kyau ga Allah subhanahu wataala ai baya yiwuwa inda a ce yana yin zato mai kyau ga Allah subhanahu wataala to ya kamata ya tabbata akan halin shi ba a same shi ba yana mai tozantar da aikin da umarni na Allah yana mai salwantar da haƙƙi na Allah subhanahu wataala ibn al-qayyim yace kawai wannan ba komai bane wa hal hadha illa min khida'in nufus wannan ba komai bane kawai yaudara ce ta rai ran mutum take yaudara shi kawai ta sa ya ka ringa sa mushi abu cewa kayi kaza kayi kaza ai Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara kamar yanda wani daga yana abu daga ka tambaye shi sai kai ya ce maka a taqwa hahu kai kaje ai zuci ai imani a zuci yake ko to imani a zuci yake amma kuma aiki yake gaskata imani ai Allah subhanahu wa ta'ala da yace ai imani sai da yace ai aiki to imanin mutum aiki ne yake gaskata imani kawai zama na ce maka kawai in ce nayi imani da Allah kuma in zama na banna sallah banna azumi a banna bin abin da Allah ya ce in yi kuma in zo ina aikata abin da Allah ya ce kar in aikata kuma a haka in ce imani zai ce a babu imani a wannan zuciya inda akwai shi da tana an yi wannan aiki da haka ibnu al-qayyim yake cewa wahal hada wai zo shin wannan abin ai ba komai bane illa min khida'in nufus kawai dai yaudara ce ta ran mutum wani lokaci tana yaudarar shi akwai annafsul amma ta ringa umarni shi ya aikata kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi yasa ɗaya daga cikin malamai da ya kawo rai da halayenta da cututtukanta sai kuma yake ba da misali yake cewa ita rai ta mutum kamar yaro ɗan ƙarami take idan kana so ka hana ranka ko ka iya gane halin ranka dan ka hana ta wani abu na saban Allah to ka gane cewa rai ta dan adam kamar yaro dan karami kuke yaro dan karami ko a ce jariri afwan kamar jariri idan aka haife shi yana shan nonon mahaifiyarshi yanzu idan da za a bar shi ya kai shekara 20 ba zai wuce nonon nan ba ya za a yi wuce nono a yaye shi daga an yaye shi aka yi sati ya ma mance da wannan shan nono to yanzu shikenan kuma ya mance amma idan aka bar shi kullum wallahi ya kai shekara 10 zai zama na wajen mai kashi yana so shan nono to haka zai take sai ke cewa idan kana so ka karye sha'awar ranka daga abin da kake so to kakka ringa aikata abin da kake so a'a kai kokari dai ka ringa juyar da ita da abin da kake so saboda kakkai tsammanin cewa rai in ka bata rai ranka in ka tsantsana mata wani abin dadi za ta bar shi yau in ka zo ka ce in ranka ta raya maka za ka yi zaben Allah sai ta raya maka cewa a ai in kai ma yau ba laifi ba ne ai gobe sai ka wasa kai kawai gobe ai ba ka yi ba to in kai yau gobe sai ka saki in kai yau to hallo gobe sai ta riya maka wannan mummunan abin hallo gobe ka saki hallo to a haka sai ta daga haske ka je kan hadari Allah subhanahu wataala dan haka menene halli yake cewa halli shine wasrifawaha kawai ka juyar da ita daga abin da take so wahadin antu waliyam ka kiyaye kakka je ka jibintar da soyayyar ranka abin da take so wannan imamu al-Musiri a cikin al-Bughda yake cewa wan nafsu ka fili intu minhu shabba ala hubbi ridai wa in taftimhu yanfatini yake cewa fala tawm bil ma'asi kasar shahawatiha inna ta'ama yuqawwi shahawatan nahini yake cewa kakka nemi karye sha'awar ranka ta hanyar aikata alfasha ta hanyar aikata sabo yake yi wannan misali yake cewa ka san shi abinci yana alfafa sha'awar mai zari mai son cin abinci yanzu mutum idan ya kwaso yunwa yana jin yunwa to in yazo ya ci abinci so daya to wannan abincin ba wai sa shi zai yi kushi ba a kara mashi ɗan guya zai atin ma ya sake zambe ya ci abinci ba ana cewa ba ko mata suna cin abinci suka ci suka ci suka ci haka sun ɗan sassake zane don saboda bi don saboda su kara lodawa to haka mutum yake in ya kara cin abinci to kuma hallo kara neman magiyoyi don ya samu ya kara cin abinci to ran mutum ita ma haka take in ta aikata alfasha to hallo gobe ne ma za ta kara amma yadda za ka yi ka hana ta shi ne kakka kiyaye mata shi yasa ya Allah saboda yake ba da labari yake gaya ma cewa bayan shi wala tattabi'il hawa kadda ka bi san ranka ka ga soyayyar rai idan ka bi ta gobe ka bi ta jibi ka bi ta to kullum za ta zama to ita ce jagoranka ita ce ubangijinka shi yasa Allah yake zargi ko yake rawo ka ga wanda afara aita manittakhadha ilahahu hawahu yanzu ka bani labarin cewa wanda ya rike ran shi tace ubangijin shi kawai abin da ran shi tace shine zai yi ba wai abin da shi yace ba to ka ga wannan shi zama tace Allah shi kawai tace mu yi waje kaza a mu je kawai mu yi azami kaza to mu yi saboda haka ya riga ya sawa mata to kaga shine ibnu qayyim yake cewa to wannan yana daga cikin yaudarar rai dan haka dole sai mu dai kokari ya hutu daga cikin kalle zai fada cikin yaudarar ran shi da ringa sa mu cewa ai Allah mai gafara ne ai kaza kai yanzu kullum da kake zuwa makaranta kana kai ma din mutane ka wato kana yi sadakar jariya fa kai kai ta yin abu kai da kake da kunta ma in ka mutu ma Allah ya dan Allah ya huta maka lara to duka wannan daga cikin daraja malaike cewa wa ghurubul amali sannan kuma daga cikin ruhi na gogace gogace dan adam ibnu qayyim yake cewa ai wa qad qala abu umamata sahal bin hulayf دخلت انا وعوه بن الزبير على عائشه رضي الله عنها فقالت يكي تيوا اي ابو امامه سهل بن حنيف يا يكي تيوا دخلت انا وعوه بن الزبير ني ده عوه ابن الزبير من شيغا وجن عائشه ماتن منزن الله صلى الله عليه وسلم من شيغا وجنتا فقالت سيده كي تيوا لو رايت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له اندا كنت اندا كودا كنغا منزن الله sallallahu alaihi wasallam a cikin rashin lafiya shi yayi wa kanat indahu sittatan nal a lokacin nan ya zamanto a wajen manzon Allah akwai dinari shidda wannan dinari shidda au sab'atan dananin ko kuma dinari bakwai akwai wannan dinarin shidda ko kai a wajen manzon Allah kuma yana cikin rashin lafiya Aisha take cewa fa amarni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ufariqaha sai manzon Allah ya umarni ya ce ki je ki raba wannan dinarin ki je ki bada shi sadaka Aisha take cewa kare sai take cewa fa shagalani waj'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ciwon manzon Allah sai ya shagaltar da ni ban je ba nayi manzon Allah yana rashin lafiya ina na ga aika ina na ga damar aikata wala babu lokaci ina ma ya za'ai manzon Allah ya samu sauki take cewa wannan ciwon cutar da manzon Allah sai ta shagaltar da ni ban je ba na raba wannan dinare yake take cewa fa qultu afwan afwan hatta afahu Allah hasbi da Allah ya bashi sauki ban je na raba wannan dinarin ba tun masalani ana sai manzo Allah ya tambaye ce ni yaya ne wannan dinarin da na baki raba kin raba faqala na me yace mata sai manzo Allah ya ce mata ma fa'alti yaya kike yi da wannan dinarin a kunti farabti a sittata da nayi manzo Allah ya ce mata shin wai kin raba wannan dinarin bakwai kin raba shi ko ba kin raba ne yace kin raba fa qultu sai na ce ma manzo Allah Aisha take cewa la wallahi ba gaba shi ba laqad shagalani waj'uka ai ci take ta shagaltar da ni ya manzo Allah kana rashin lafiya ina na ga damal inje aje wani abu qalat sai manzo Aisha take cewa fa da'a biha sai manzo Allah ya kira yace to aka wannan dinar fa wada'aha fi kafi sai manzo Allah ya dora ta saman tafin hannun shi fa qala sai yake cewa ma zannu nabiyullahi لو لقي الله وهذا عنده تو وي مي انبن الله yake wato idan ya hadu Allah kuma wannan dinarin tana wajen shi a wata riwaya ma zannu muhammadu bi rabbihi shin muhammad ne yake tsammani ga ubangijin shi law laqiya Allah da a ce ya hadu da Allah wa hazi indahu wannan dinarin tana wajen shi ba tare da ya raba ta ba malumai suka ce wannan dinarin tana yi wata daga cikin dinarin da ake kawowa a ce a raba ma talakawa to manzo Allah sai ba Aisha sai ta raba ita kuma ta mance bata raba ba to manzo Allah yake cewa to yaya za a yi ya mi zan ce ma Allah idan naje na haɗu da shi wannan dinarin haƙƙin al'umma yana hannuna ban raba ba wasu kuma suka ce a kawai tana yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya huda ta daga cikin tsammanin nashi ya ce a raba abinda kace a ba mutane to tun ya zama haƙƙin su to yana ganin cewa to tunda ko yace a raba kin wannan to ya huta daga nashi ya zama haƙƙin shi to inda a ce manzo Allah ya bar duniya wannan dinarin ba raba ta ba kenan yanzu da ya tsaye da haƙƙin mutane ka ji wannan manzo Allah ne yake wurin haka sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa to mi nake da to manzo Allah mi zan yi da to inda yaje ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala to ka ga min yau wanda zai to yau wanda zai zo kawai shi yace yayi zato ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi zato kyakkyawa ga Allah amma ko bai aikata bakin alheri ta kalla wannan manzo Allah dinari ne ya bada a raba ba a raba ba yake cewa to yaya Muhammad zai zato kaga a tunanin manzo Allah da yake gani cewa da kawai zai tafi lahira ne da haƙƙi na mutane kaga san kuma akwai girma zuwa lahira da haƙƙin mutane mun gani hadisi wanda yaje lahira da haƙƙin mutane hadisin al-muflis manzo Allah ya tambaye su wanda ne muflis wanda za a zo a yi ma wani kare ko a mishi tozarci suka ce mun ko muna ganin kawai wanda za ma al-muflis shine kawai wanda bashi komi kawai komi nashi an zo an kwashe saboda ya ci bashi ko ya ci kayan mutane sai manzo Allah ya ce a shi bane shi wannan wanda za ma iflasi shine wanda zai zo da sallah da azumi da zakka har ma da tadawwu da karatun Qur'ani da komai amma za a ji a samu hadda shi ya tutuwa ne ya tunkewa ne ya zagi wancan ya bugiwa ne ya zama da jinin wani to ya ba a lokacin nan ba kudi ba gare shi wanda za a biya su kawai aikin shi na lada za a dauka a ba su idan aikin shi na lada ya kai ba biya su ba a dauko zinihin su a dora mishi karshe a je kuma a sa shi da to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa tunda wannan dinaran dai haƙƙi ne na mutane to bai kamata ba su yi kwana ɗaya ma a wajen shi bai kamata ba har a ce ma yaje ya haɗu da Allah ba tare da an bada wannan haƙƙi ba to kuma ina wanda zai zo shi ya ce ma kawai yayi batu ga Allah kuma yana ne yana shiki a yashi yana aikata alfasha yana komi kuma kawai yace yayi kikkiawar batu ga Allah subhanahu wa ta'ala shine Ibnu al-Qayyim yake cewa fayal Allah yake cewa mamaki ya tabbata a iko ya tabbata ga Allah mamaki ya tabbata ga talikai ma zannu ashabul kaba'iri waz zalamati billahi idza laqawhu ko idza laquhu wa mazalimul ibadi indahu to wai wa'inda suka yi ayyuka wa'inda suka yi manyan manyan laifuka da wanda suka yi zalunci ma zannu billahi ni suke batu ga Allah subhanahu wataala idan suka je suka hadu Allah tare da cewa kuma ga a haƙƙin bayi a hannun su ni kake zato cewa wanda yaje ya hadu da Allah ga haƙƙin bayi a hannun shi alhali shi kuma yana ganin cewa kawai zaton shi mai kyau dai ya ishe shi ya tsira amma kuma ga haƙƙin bawa shine ma zannu ashabul kan ma abu wanda suka yi kaba'ir wanda suka yi manyan manyan laifuka wanda kuma suka yi zalunci me suke zato ga Allah idan suka yi suka hadu ga Allah wa mazalimul ibadi indahum alhali ga haƙƙi na bayi ga zalunta da suka ma bayi kuma a wajen su musu maida musu ba Ibn al-Qayyim yake cewa fa in kana yanfa'uhum qawluhum hasanna runa bika idan suna ganin cewa kwadansu da suke cewa ya ubangiji hasanna zununa nabika mu dai mun kekmini ya ga cewa min kyautar zato gare ka suna ganin cewa wannan magana za ta amfanar da su suna ganin cewa idan suka wadaka suna ganin cewa ga Allah subhanahu wa ta'ala innaka lan tu'adhiba zalima wala fasika ya Allah ai tunda mun yi zato gare ka ne kyau kai ba za ka azabtar da fasiki ba ko azzalimi to idan suna ganin haka Ibn al-Qayyim yake idan suna ganin haka zai hudda su ko zai amfane su to fa liyasna al-abdu ma sha to da haka ba wai zai abin da yake ga dama ba wai zai abin da yake ga dama idan mutum yana ganin cewa kawai daga ka ce hasanna ai kuka ce daga ka ce hasantu zan ni bika ya rab ya Allah ni nayi zato mai kyau ga Allah ko kuma hasanna zununa bika ya rab ya ubangiji mu mun kyau zaton mu gare ka mun yi zato mai kyau a gare ka idan kana ganin cewa kawai wannan magana ta ishe ka ta amfane ka ta tsira ta ga kai ga Allah to Ibn al-Qayyim yace to falyasna al-abdu ma sha'a to ba wai zai abin da ya kada ma in yana ganin cewa haka zai hudda shi ka ka mafadin manzo Allah sai da yake cewa idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan kana ganin baka da kunya to kai ka ka abin da ka dama idan kana ganin cewa rashin kunya kai kunya ba ta zama to ba ta sa ka ci aikata ka ci aikata wani alfasha baka jin kunyar Allah baka jin kunyar manzo Allah baka jin kunyar mujtama'in kinka to kaje da abin da ga dama ai in kaje ka ai malamai suna cewa ko man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wanda ya aikata abin da ga dama to zai haɗu da abin da zai munana mushi zai haɗu da abin da zai bata mushi rai Ibn al-Qayyim yake cewa wal yawtaki kullama nahahu Allahu anhu idan mutum yana ganin haka ne zai amwane shi to yaje ya aikata dukkan abin da Allah ya hane shi yaje yayi wannan abin wali husn zannahu billahi kuma ya tauna fa shi ga Allah yaje ya zato mai kyau ga Allah fa innan na la ta musu idan yana ganin cewa wuta ba za ta sahi shi ba Ibn al-Qayyim yake cewa fa subhanallah mamaki ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake irin wannan tunanin yake ganin cewa kawai daga na ce nayi zato mai kyau ga Allah to wannan zaton da nayi mai kyau ya ishe ni sai ya tsada ni koda ban bi umarnin Allah ba Ibn al-Qayyim yake wannan ai abin mamaki ma ya budu gururu bil abd ma ya bulbul bulbul abu kai mamaki yaya ta daka har ruhi ya kai ga bawa wannan matsayi wannan ruhi ne ya kai bawa wannan matsayi har ya kai shi wannan matsayi kan yake ganin cewa kawai daga yayin zato mai kyau ga Allah koda bai ce komai ba koda bai aikata komai ba hakan zai hudda shi Ibn al-Qayyim yake cewa wa qad qala ibrahim li qaumihi alhali annabi ibrahim alayhi salam ya fadi ma mutanen shi a ifkan alihatan dunallahi turidu yanzu ku gumaka ne kuka dauka gumaka ne da kuka sassaka kuka sassaka su ga hannuwanku kuka dauka a matsayin alloli wanda ba ubangiji ba ko koma bai ubangiji sune turiduna kuke ni kuje ku musu bauta yanzu kuna ganin gumatan wannan da kuka sassaka sune kuke ni kuje ku bauta musu koma bai ubangiji sai Annabi Ibrahim ya ce musu in haka ne fa ma zannukum bi rabbil alamin to menene zatan ku gaba ga ubangiji yanzu kuna ganin cewa kawai in kuka bauta ma gumaka kuna ganin cewa in kun je Allah zai kyale ku kuna zatan cewa Allah zai kyale ku kun yi haka kaga wannan ai magana ce Ibn al-Qayyim yake cewa ai ma zannukum bihi an yaf'ala bikum to me kuke zatan cewa Allah zai aikata ga ku idza laqaytumuhu wa qad abadtum ghayrahu idan kuka haɗu da Allah alhali kun bauta ma wani shi alhali kuma Allah ya ce ku bauta mani ku gode ku zo da kuka zo ku bauta ma wani Allah to me kuke zatan cewa Allah zai muku yanzu misali koda a ce kamar yadda muke bayar da misali wallahi na sallu a'ala koda a waje mai gidanka yau idan yace kai kaza kake yin kaza to idan ka haɗa shi da kake tunani kaga ni kawai da muke bayani akan kissal Annabi Sulaiman da Al-Hudud Al-Hudud da ya huta ya tafi yawo ba tare da sanin Sulaiman ba Sulaiman yace sai ya mushi la'u'adhibannahu azaban shadidan aw la'adhbahannahu aw la'atiyanni sultanan mubin ko in azabtar da shi azabi tsali ko in yanka shi ko kuma yazo mini da hujja malaman kisa suna cewa lokacin da Hudud yazo aka ce ai ga abinda Annabi Sulaiman ya ce kaza kaza yace a to ba ya ce ba ko yazo mushi da hujja to ina da hujja to kaga idan da ba shi wanda zai tunkari Annabi Sulaiman ne ba zai tunkari shi ba to shine Annabi Ibrahim alaihi salam yake ce musu tufu ma zannukum bi rabbil alamin me kuke zato game da ubangijin talakai Allah ne kuke zato cewa za ku idan kun hadu da shi ya ce ku bauta mushi kun ki bauta mushi mu kuke tunanin cewa Allah subhanahu wataala zai aikata a gare ku Ibn al-Qayyim yake cewa wa man ta'ammala hadha al-mawdi' haqqa ta'ammuli duk wanda ya tsaya ya lura da wannan waje wannan gaba ya lura da ita haqiqanin lura yayi ta'ammuli haqiqanin ta'ammuli علم ان حسن الظن بالله هو حسن العمل هو حسن الامل نفسه نعم شينه cewa mutun da in ya lura da wannan waje ya lura da wannan gaba wanda mutane da suke zarewa a nan to shin ya tsaya ya lura da ita ya kiyaye ta kuma ya santa haƙiƙanin sani to zai san cewa kawai abin da ake nihi daga to mai kyau ga Allah shine kawai aiki mai kyau kai aiki mai kyau duk wanda ya gazo duk wanda yayi zato mai kyau ga Allah to shine zai yi aiki mai kyau amma wanda yayi mummunan zato ga Allah shine zai yi mummunan aiki kawai shine wannan magana ba wai kyakkyawan zato yana nihin kuma ka zo ka kiyaye ga Allah subhanahu wataala ba a'a shi wanda ya zato mai kyau ga Allah to shine ma wanda ya bi shi ai sai kawo mutum ne ma za ka yi kyakkyawan zato akan shi malai yake cewa fa innal abda انما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه انه يجازيه على اعماله ويصيبه عليها ويتقبلها منه مالك يتوى دان شي باوا ابو ما دا yake sa shi yayi aiki mai kyau to shine kyakkyawan zan shiga ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu idan ina tsabbira yanzu idan ina tare da kai ina da san cewa ina maka da san cewa za ka mun wani zaka mun wata gudunmuwa mai kyau to shi zai sa in yi aiki mai kyau idan ina aiki tare da kai shi zai sa in zo ina maka biyayya ina aikata abin da kace ina maka duk abin da kace kana so saboda ina so ka mun wani albishi ko ka mun wata kyauta ko ka bani wata gudunmuwa amma idan banna tunanin zan samu wata gudunmuwa mai kyau a gare ka ai bana aiki mai kyau ba to haka abin da yake subhana haka abin yake da Allah subhanahu wataala wallahi da wasulul aala malai yake cewa shi aiki mai kyau shine yake shi aiki mai kyau shine yake sa bawa yayi zato mai kyau ga ubangiji subhanahu wataala cewa annahu yujazihi ala a'mali cewa Allah zai sakauta mishi akan aikin shi sannan wayusibuhu alaiha kuma Allah zai ba shi lada wai taqabbaluhu minha kuma Allah wai taqabbaluha minha kuma Allah zai amshi wannan aiki da gare shi kaga duka wannan me ya kai shi yayi wannan abun zato mai kyau yake cewa falladhi hamalahu ala husnil amali husnil zanni abun da ya sa shi yayi aiki mai kyau shine zato mai kyau fa kullama hasuna wa fa kullama hasuna zanni bi rabbihi hasuna amaluhu, ko da yaushe ma zatan shi ya zamanto zatan shi ya kyautata ga ubangijin shi to aikin shi ma sai ya kyautata. Wa illa fa husnu zanni ma attiba'il hawa ajzun, malai yace in ko ba haka ba kyakkyawan zato tare kuma da bin san zuciya to wannan gajiyawa ne. Malai yake cewa duk wanda kaga yana bin san zuciyar shi akan abin da take umarta shi ba na tuki ba, kuma wai yace yana kyakkyawan zato ga Allah, to wannan gajiyawa ce daga gare shi. Malai yake cewa kama fi hadisi Tirmidhi wal Musnad min hadisi Shaddad bin Aws عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. ما لا يكتوى دان حكا كما ليندى حديث يزو أتكين لتا إمام الترمذي دا مسلم حديث شداد بن عوس من ذال صلى الله عليه وسلم مذال لنا تيوى الكيس كاغا وندي يكي ميكتا وانتنا ميكو أتي ميكيكم هنكلي shine mun dana nan sa wanda yema kan shi wa'azi wanda yema kan shi hudu ba wa amila ne ba'da musallan kuma yi aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa. Menene zai zo bayan mutuwa? Idan mutun ya mutu menene zai biyo baya? Hisabi, haduwa ga Allah. To mutun ya tsaya yayi aiki saboda wannan lokacin, ma'ana ya tsara wani aiki wanda zai gabatar da shi domin ya samu ya tsira. To wannan shine mai kyakkyawan mai kaifin hankali, ko shine mai kaifin hankali. Simale yace mai afwan, sai manzo Allah ke cewa wala ajizu, amma wanda ya gajiya shine man atiba nafsuhu hawa, wanda kawai ya busa ran shi, kawai ya bi abin da ran shi take so. Wa tamanna ala Allah, kawai ya ta guri ga Allah, yana ce ka Allah dai ka sa mu aljanna, ko ba ba aiki ka gani ka zo. To wannan gajiya wace tashi, ba wai kawai zato bane mai kyau ga Allah subhanahu wataala. Malam yake cewa wa bil jumlati, malam yace kai a takaice dai a jimulcin ida masa in ida maka magana cewa fa husnul zanni inma yakunu ma'an qidadi ma'an afwan ma'an inqadi asbabin najati, yake cewa kai a takaice dai a jimulce kyakkyawan zato yana zamantowa ne idan aka samu inqadi asbabin najati idan aka samu yani nake cewa kulluwa ko a ce aiti kulluwal aka samu ko alaka ko aka samu rataya ko aka samu haduwa da abubuwan da suke sa a tsira, yake cewa wa amma ma'an inqadi asbabil halaki fala yata'atta ihsanu zanni, amma idan tare da yake cewa idan aka samu haduwal ko kuma inqad shine idan aka samu kulluwal abubuwa da suke sa a halaka aka aikata su, to wannan a wannan lokacin ba za a samu ba kyakkyawan zato ba. Nan abin da zai yi shine mummunan zato ga Allah subhanahu wataala. Ma'ana kamar kun Ibn al-Qayyim so yake ce maka bayan yayi bayani a can baya akan cewa sababi na sababi shine yake sa mutum ya samu alkhairi ko ya samu shiri, ai ka sababi ne ko? To babu yanda za a yi mutum ya samu kyakkyawan zato ga Ubangiji ya samu abin da yake so na tsira ko na alkhairi, to wannan kyakkyawan zato sai ya haɗu da sababi na tsira, ma'ana sai ya aikata abin da zai sa shi ya samu wannan alheri, sai ya aikata abin da zai sa shi ya samu wannan abin da yake zato na alheri ko mai kyau a wajen Allah subhanahu wataala. Amma lokacin da aka samu lokacin da mutum ya je ya aikata sabubban da za su sa shi ya je ya halaka, to lokacin nan ba wai kyakkyawan zato bane ga Allah a wannan mummunan zato ne, saboda shi ma ya san ya aikata sabubban da zai sa shi ya je ya halaka. Da haka ku daga nan kuma ba ya zo bai ce ai shi yana ma Allah kyakkyawan zato. Malam yake cewa fa in qila laka, ina ji muna iya tsaya a nan ko muna iya tsaya nan insha Allah, saboda yau da kai zai shiga bayani akan wani da ake cewa
hassana
zununa. Hassana zununa.
Hassana
zununa na bika. Kamar wai Ibn al-Qayyim a nan abin da yake nihi cewa idan wanda suke ganin cewa kyakkyawan zato ga Allah kadai ya ishe su samu rabauta su tsira ba tare da sun yi aiki ba, idan kawai wannan magana da suka ce in suka ce ya Allah mu mun kyautata zato a gare ka, suna ganin cewa wannan magana za ta amfanar da su ga wajen Allah ba tare da ko sun yi aikin komai ba, sai yake cewa idan haka ne suna ganin cewa suna cewa Allah innaka lan tu'adhib zalimin wala fasika, ya Allah kai ba za ka tunda mun yi zato mai kyau to kai ba za ka azabtar da fasiki ko azzalimi ba. Idan suna ganin hakan zai amfane su, to shine Ibn Qayyim ya ce to dan haka bawa yaje ya aikata abin da yake so. Ma'ana Ibn Qayyim anan so yake yace maka idan mutum yana ganin cewa kawai daga ya funta cewa yayi yana mai kyakkyawan to ga Allah subhanahu wataala, hakan zai hudda shi, kuma yana ganin cewa duk zalimcin da ne da fasikancin da zai Allah ba zai azabtar da shi ba, to yaje tai akan haka. Yana ganin cewa wuta ba za ta shaye shi ba, to yaje tai akan haka. Amma ai ya san abin da zai biyo baya, shine sai ya kama gana Annabi Ibrahim da yawa mutanen shi, yake tambaye yake cewa mutanen shi yanzu ya za a yi ku rugi gumaka a matsayin Ubangiji alloli kuwa bayan Ubangiji, kuma ku ce su ne kuke so ku bauta ma, sai ce musu to me kuke tunani, me kuke zato game da Ubangiji? Yanzu ne yake cewa kaman me kuke zato game da Ubangijin Allah ya zai yi da ku, alhali kuma kun aika kun bauta ma wani shi. Yanzu kawai kuna ganin in kun zo kun bauta ma gumaka kawai da kun ce kun yi zato ga Allah mai kyau shikenan sai Allah ya kyale ku, kaga ai ba haka ba, Allah hakan bai yi ba. Ma'ana wannan kamar abin da ake cewa kamar gatse ne Ibn Qayyim. Yanzu idan aka ce mutum ya je aikata abin da ya ga dama, ai ya san abin da zai biyo baya. Idan mai kyau ne ya aikata to zai ga mai kyau, amma idan bai aikata mai kyau ba, ba zai ga mai kyau ba. Kenan wannan shine abin da Ibn Qayyim yake ni a cikin wannan magana insha Allah ta'ala. Guhurul amani shine shi kuma rudi na gurace-gurace, shine rudin da mutum zai yi tsayi kawai yana kamar shi gurace-gurace ne ya rudar da shi yake yin aiki. Ko kamar kawai kamar wannan hadisin ne da yake cewa wal ajiz kamar wanda ya gajiya shine wanda ya bi soye-soyen ran shi, yace aikin kirki kawai wata manna Allah kawai ta buri ga Allah ya ga cewa Allah samu aljanna, ai Allah bai rahama ni, Allah ya samu cikin rahama shi kullum, kawai shi yana gurin Allah ya sashi aljanna ko ya sashi cikin rahama shi, amma ko ba tare da aiki ba. To kaga wannan buri ne na ruhi ya jashi ya zama akan wannan fahimtar tashi.
Nan kuma rafa aka ce fara ya kunu madmunan lahu, eh madmunan cewa zai ke ne
fara ya kunu madmunan lahu, aha na'am, kina a karatun jiya ko kaga yake cewa wanda yake ganin cewa Allah subhanahu wataala da yace wuta ba kowa zai shige ta ba sai mai tsoron Allah, sai taɓaɓɓe, to shi a tunanin shi kenan mumini ba zai shige ta ba, sai yake cewa inda kamar to karatun
summa inna hadal muhtaru law ta'ammala al-aya allati ba'daha la 'alima annahu ghayra
da shi ya masu gode. Na gode. Yake cewa to kaga shi wannan wanda ya ruda kan wannan fahimtar, inda a ce ya lura ya tsaya ya lura da aya da ta biyo bayan wannan ayar, to da ya san cewa shi ho baya ciki. Ma'ana shi wanda ya rudu da wannan fahimtar tashi yake yin aiki, yana ganin cewa kawai shi tunda ba shafi bane ba zai shiga wuta ba, to da ya karanta ayar baya da ya gane cewa kai shi ho baya ciki, me aya baya? Ai baya shine wasu jannabu hal atka, ma'ana Allah ya ce la yasra al atka, sai Allah ya ce allazi kadzaba wa tawalla, sai Allah ya ce wasu jannabu hal atka, da sannu al atka shine mafi tsoron Allah, ko mai tsoron Allah zai nisanci shiga wuta. To cin shi wanda yake yin aikin kirki yake yin abin da Allah ya ce, shi yana da cin al atka, baya daga cikin al atka, da haka da ya lura da ayar baya da ya gane cewa shi baya ciki, da haka ma kai tsaya ya hudu da wannan ayar, kawai ya tsaya yayi aiki ko ya shiga cikin al'atika ya je ya nisanci daga wuta. Amma in ba haka ba, ba shi da wani damar shine fala ya kunu madmunan, da haka bai zamanto ba abin ima ba mana abin ima lamunin cewa zai nisanci wannan wuta, tunda baya daga cikin masu tsoron Allah. Allah ya ce kawai mai tsoron Allah ne kadai zai nisanci, to shi kuma tunda bai kiyaye dokokin Allah ba, bai bar abin da Allah ya ce ya bari ba, bai bar abin da Allah ya ce bari ba, to baya daga cikin wanda za su yi zance ba. Da aka ga bashi da bamana, bashi da wani garanti akan cewa ba zai shiga wannan ko zai nisanci wannan wutar ba, tunda baya daga cikin wanda suka yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala.